الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ان هو باذن الله سبحانه وتعالى wannan zai zamanto mana darasi na biyu a cikin littafin hisnul muslim bayan adarasi na hari mun ji fa'ida da ambaton Allah subhanahu wataala yake da shi yau zamu shi ladubban da ya kamata dukkan mutumin da zai ambaci Allah ko kuma dukkan mutumin da zai roki Allah yana da kyau ya ladabtu da ladubba guda tara ladabi na harko an yakuna mukhlisan ragiban rahiban mutadhallilan khashi'an lillahi subhanahu wataala ya zamanto kana mai bautan nan kana mai tsantsantar da bautan zikiri da kake yi ko kuma addu'a ga Allah subhanahu wataala kana mai kudayin rahamar Allah subhanahu wataala kana mai tsoron azabar Allah subhanahu wataala kana mai hali na kaskantar da kanka da nuna cewa kai ba kowa bane ba da hali na nutsuwa abu nabiyu bawa ya roki Allah subhanahu wataala a cikin zuciyarka ka rika jin cewa Allah zai amsa maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki baya amsan addu'ar mutumin da zai rika cewa Allahumma arhamni in shi'ita Allah kamuni rahama in kaga dama a kawai ka roki Allah subhanahu wataala kana mai yaqinin cewa Allah zai maka rahama ladabi na uku bawa idan zai roki Allah subhanahu wataala ya roƙan ma kanshi kuma ya roƙan ma dan ƴan uwan shi musulmi wannan iya cikin ladubba addu'a wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da yayi wa dan uwan shi musulmi addu'a an zaharil ghaibi misali wani ka lura yana cikin matsala ka riga daga hannu kana ya ubangiji ka yayi ma wani matsalan da yake ciki ko cikin sujada kana ya Allah ka yayi ma wani matsalan da yake ciki manzo Allah yake cewa kai kana hudin haka mala'iku su kuma suna maka addu'a wajen Allah ya ubangiji yanda wannan bawan naka yake roƙa wa dan uwan shi aka Allah huda shi daga cikin matsala Allah wannan bawan shi maka huda shi daga cikin matsalolin da yake cikin rayuwa ladabi na hudu ana buƙata mutum idan zai yi addu'a ko zai yi zikiri a samu nau'i na sirru a ciki bi ma'ana sitirci abu ba tare da bayyana shi karara ba idan ba halin bayyana ya kama ba a wuraren da addini ya yarda a bayyana saboda ibada tana ƙara zamantowa a boye ikhlasin ta yana ƙara yawaita ladabi na biyar ana buƙatar mutum lokacin da yake ambata Allah subhanahu wataala a samu nau'i na kaskantar da kai da nutsuwa tare da shi kare zamanto a cikin hargoguwa ko kuma hayaniya da tashin hankali zamanto ambata Allah kake a kai shi a cikin nutsuwa ladabi na shidda ana buƙatar bawa ya gwada naci kwawa ka gwada kwawa wajen roƙon Allah subhanahu wataala saboda ubangiji subhanahu wataala kana ƙara naci ubangiji yana ƙara sonka kenan ana buƙatar wajen addu'a ko wajen zikiri bawa ya zamanto mai kwawa ne kenan mai yawan maimaitawa abu na bakwai ana buƙatar dan adam ko kuma mutum musulmi ya daga hannayen shi guda biyu a fuskanci al-qibla kamar alaman ka dauko wani makayi ko wata ƙwariya a irin yanda zaka dauki ƙwariya idan zaka sha abun sha kenan siffan hannunka haka yake kamata su kasance lokacin da kake addu'a kenan ya tabbata a cikin hadisi ubangiji subhanahu wataala yana kunyan bawa ya daga hannu Allah mai domin shi hannayen shi ba tare da wani abu ba ladabi na takwas lokacin da bawa yake zikiri kowane irin zikiri ne yake addu'a kowace irin addu'a ce idan aka mishi sallama zai amsa sallama assalamu alaikum wa ne yake ce wa alaikum assalam kuma sai ka ci gaba da addu'a ka ko kuma ambaton Allahnka haka kuma idan wani attishawa yace alhamdulillah kai kuma kai ka ce mishi arhamukallah ba haka shi sai mai da maka da yahdikumullahu wa yuslihu balakum haka kuma iya daga cikin ladabi na amsar addu'a bawa ya zamanto addu'ar da yake yana cikin yi baya hana shi idan ya ga wani abu na ana yi na ba daidai ba ya cire addu'ar ya je ya hana abun ya dawo kuma ya ci gaba waɗannan kaɗan daga cikin ladubba wanda malamai suke ambatawa wanda ya kamata bawa ya lazimce su lokacin da yake ambata Allah subhanahu wataala zikiri da addu'a wasu ababe ne wanda ana buƙatar nutsuwa a cikin su ƙwarai da gaske kuma dan adam yayi kokari matuƙa yaga cewa yana yin waɗannan abubuwa karkashin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam